This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31, 49, da 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 28 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke muku farin cikin kawo wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labarai.
Kungiyar gangamin ganin an ceto ƴan matan Chibok da takin Bring Back Our Girls sun yi wani zaman dirshi a babban birnin tarayya Abuja domin tunawa da cika wato kwanaki 500 da sace ƴan matan. Shekaru goma bayan mahaukaciyar gwagwar ambaliyar ruwan Katrina, an yi wani taro domin tunawa da cika waɗannan kwanaki. Kana rundunar sojin ƙasar Ukraine da 'yan tawayen da Rasha ke marawa baya sun yi musayar fusuloli a gabashin Ukraine.
Kanun labaran kenan. A karo na farko tun bayan zabansu, gwamnonin Najeriya 'yan jam'iyyar APC sun yi taron ƙasa wai saboda
a tabbatar abubuwan da muka yi alƙawari mu cika.
To, amma jam'iyyar ta APC a jihar Niger na fama da barakar zargin mabuɗi a zaben fidda 'yan takarar mukamin ƙananan hukumomi.
Bin doka bayan wannan zaben za mu yi sai negative meeting.
Wannan ba gaskiya bane. Wannan irin zargi wasu ne kawai ba su da jama'a shine suke irin wannan barakin.
Za kuma a ji cewa an fara aikin samar da ƙafafu da hannayen roba ma naƙasassu a Najeriya. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Jumai Ali na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki. To, amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Jiya Alhamis aka cika kwanaki 500 da ƙungiyar Boko Haram ta sace 'yan matan sakandaren Chibok a arewa maso gabashin Najeriya. Kungiyar gangamin ganin an ceto 'yan matan da takin Bring Back Our Girls ta yi wani zaman dirshi a babban birnin tarayya Abuja domin tunawa da sace 'yan matan. Wata kungiyar fafutuka ceto 'yan matan Buki Shonibare ta ce an kashe mutane da dama a tashe-tashen hankali da aka yi a Najeriya. Muna kunna wannan kendir din ne yau domin karrama kowane ɗayansu. Za mu ci gaba da hura wuta sai an dawo da 'yan matan Chibok da rai. Edith Yasa, ɗaya daga cikin 'yan fafutukar, ta ce wannan wutar da muka kunna alama ce da cewa har yanzu ba su fidda zuciya ba, kuma har yanzu muna kan bakanmu. Begema shi ne ba za mu daɗe muna wannan fafutuka ba, muna matuƙar son 'yan matan su dawo da rai. Ƙungiyar da ke jagoranta wannan fafutuka a Lagos ta yi jerin gwano zuwa ofishin gwamna domin nuna baƙin cikinsu da cewa ba a taka rawar gani ba a yunƙurin ceto 'yan matan. Kakakin kungiyar Omolola Adele Oso ta kuma yaba matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na sauke shugabannin rundunar soji, sai dai ta ce duk da yake ɗaukar wannan mataki ya dace, abinda waɗansu suke jiran gani shine an ceto su. Ta ce wannan zai zama babbar abin da za a sa gaba a yaƙi da kungiyar Boko Haram. Yaushe ne za a zauna a tsara matakin da za a ɗauka na dawo da su ga iyalansu da kuma al'ummarsu? Da yake jawabi a wajen taron tare da mataimakin shugaban Najeriya, babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon, wanda ya kai ziyara Najeriya wannan makon, ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya tana buƙatar haɗa hannu da Najeriya a fannin zaman lafiya da tsaro da ci gaban ƙasa da kuma kare haƙƙin bil'adama. Ya kuma yi kira da a saki sauran 'yan matan Chibok da ake garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba.
Shekaru goma bayan guguwar Katrina da aka yi a jihar New Orleans da ta kashe mutane 1,800 ta kuma lalata gidaje 100,000, shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da yadda birnin ya farfaɗo. Ya ce ku misali ne na abin da ke yiwuwa idan mutanen kirki suka haɗa hannu a lokacin da ake cikin bala'i, suka taimaka, suka kuma sake gina makoma mafi kyau. Tubali tubali, bulo bulo. da yake jawabi a sabuwar cibiyar jin daɗin al'umma da aka gina a yankin birnin da guguwar Katrina ta yi ɓarna. Shugaba Obama ya bayyana farfadowar New Orleans a matsayin matuƙar ci gaba bayan mummunan ambaliyar ruwan da ta fuskanta. Ya shaidawa mutane 600 da suka taru a cibiyar cewa ba a sake gina wannan wurin domin sake mai da garin yadda yake kamar da ba, amma an gina shi ne yadda ya kamata ya kasance, birnin da kowane mutum, kowane ne shi, kuma ko menene yake da shi zai yi, wato zai samu dama. Shugaba Obama ya yi jawabin tunawa da shekaru 10 da aukuwar guguwar ta Katrina, tare da bayyana irin haɓakar da tattalin arzikin Amurka yake yi cikin sauri. Shugaba Obama ya ce duk da ƙalubalen da aka fuskanta a ƙasashen duniya a kasuwannin duniya da ma nan Amurka, duk da ƙalubalen da muke fuskanta, muna da kyakkyawar makoma, abinda kawai muke buƙata shine ɗaukar matakan da suka dace.
Rundunar sojan ƙasar Ukraine da 'yan tawaye da Rasha ke marawa baya sun yi musayar fursunoni a gabashin Ukraine biyo bayan wata yarjejeniya da aka cimma wannan makon tsakanin ɓangarorin biyu, wadda ta kawo ƙarshen tada ƙayar baya kafin ɗaya ga wato da za ta kawo ƙarshen tada ƙayar baya kafin ɗaya ga watan Satumba. Jami'an ɓangarorin biyu sun ce an yi musayar fursunonin 'yan tawaye 12 da kimanin wannan adadin daga ɓangarorin sojojin Ukraine. Kakakin rundunar 'yan sandan yankin da ya ayyana kanshi jam'iyyar Donetsk, wato Donetsk, Viktor Anosov, ya ce musayar fursunonin ce ta farko da aka gudana a yanayin yadda da amincewa da juna. A wani ɓangaren kuma, Ukraine ta zargi 'yan tawayen da Rasha ke marawa baya da saɓa yarjejeniyar tsagaita wuta jiya Alhamis. Shalkwata shawo kan ayyukan ta'addanci a yankin ta ruwaito cewa dakarun 'yan aware a arewacin Ukraine sun saɓa yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya har su 54 jiya. Ta ce 11 daga ciki ya shafi harin artillery, yayin da 16 kuma hari ne da aka kai da bindigogin harba gurneti.
Ƙasar Girka ta sami Prime Minister mace a karon farko bayan rantsar da babbar alƙalin ƙasar Vasikiti Tano a matsayin shugabar gwamnati ta wucin gadi jiya Alhamis. Mrs. Tano da majalisarta za su jagoranci ƙasar da ke fama da koma baya har zuwa lokacin da za a gudanar zaɓe nan da 20 ga watan Satumba. Ta bayyana yayin miƙa mulki cewa haƙƙin gwamnatin riƙon ƙwaryar shine gudanar da wato komai cikin adalci da gaskiya, ganin halin da ake ciki kuma na haƙiƙance cewa za a buƙaci wannan gwamnatin ta shawo kan waɗansu batutuwa masu muhimmanci da suka haɗa da batun shige da fice, banda ƙoƙarin fidda kanta daga ko matsar tattalin arziki da ta dabaibaye ƙasar. Girka kuma tana fama da dubun dubatan baƙin haure da suka kwarara, musamman ma daga Siriya, Afghanistan da kuma Iraki, domin ƙauracewa yaƙi da ayyukan ta'addanci. A matsayinta na babbar alkali, Mrs. Tano ta nuna rashin amincewa da zabtare kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa da kuma tukuicin gwamnati da kuma matakan tsuki bakin aljihu da ya zame tilas girkata ɗauka kafin wato ƙasashen Turai su tallafa mata. Makon jiya, tsohon Prime Minister Alex Tsipras ya yi murabus bayan boran da aka yi tsakanin jam'iyyarsa ta Syriza kan sharuɗɗan bashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Ya ba da jam'iyyar hamayya damar kafa sabuwar gwamnati, amma suka gaza. To, an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kafin mu je ga rahotanninmu, mun yi ƙoƙarin jin ta bakin wasu jami'an ofishin jakadancin Najeriya da ke nan birnin Washington game da cewa da aka yi. Jakadan Najeriya mai barin gado Adebowale ya rasu a wani asibitin Amurka. amma jami'an waɗanda ba su so a bayyana sunayensu ba suka ce ba su da hurumin bayani. Don haka idan mun samu ƙarin bayani kuma za ku ji. Bari mu je ga rahotonmu, kuma za mu fara ne daga jihar Adamawa, inda gwamnonin jihohin Najeriya 'yan jam'iyyar APC su 22 suka yi taronsu na farko tun bayan da aka zaɓe su, inda bayan taron shugaban ƙungiyar gwamnonin na APC gwamnan jihar Rivers Rochas Okorocha ya shaida ma 'yan jarida ciki har da wakilin Ibrahim Abdulaziz cewa
mun zo da mururuba abubuwa yadda ya shafi party namu kuma shafi gwamnatin change na Najeriya, kuma change nan da yana zato insha Allah kwanan za a fara ganin ta, kuma an fara ganin ta ma a yanzu dai mun damu da maganar talauci a kasar namu, kuma don haka mun ce ba abun da za yanzu in la a samu ma matasa aiki, kuma a tabbatar abubuwan da muka yi alkawari mu cika. Haka muka kafa committee na mutane biyar wanda shugabancinsu shi ne gwamnan Kebbi, wanda zai zo su fito mana hanyoyin da za a bi don mu tabbatar maganar talauci a arubuta ta kasar Najeriya musamman Arewa.
To kome shugaban gwamnan APC kuma zai ce game da zargin da ake ne cewa gwamnatinsu ta APC na tafiyar hawainiya?
To dan da aka yi akan hanzari irin na kai ko ma a tafi a hankali da ce an yi hanzari kuma an shiga wuta.
Baya ga wannan batu ma dai gwamnatin su yi ma tilawar nasarar da yanzu ake samu a yaki da masu tada kai da bayan Boko Haram da kuma su matsalolin tsaro. Batun da shugaban gwamnatin Najeriya gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz ya rike ma cewa
kuma sojojinmu mun yaba masu a cikin taron mu, kuma mun yi masu godiya kwarai, kuma in Allah ya so muna kyautar da su to take din da mai girma shugaban kasa ya basu na daga nan zuwa wata uku zai tabbata kuma al'umma za su ga abin da za a yi akan wannan.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaida Ibrahima, har yanzu dai kan jam'iyyar ta APC inda take fama da wata rigima a jihar Niger sanadiyar zaɓukan fidda gwani a matakin ƙananan hukumomi, wanda wasu ke zargin an yi ɗauki ɗora da maguɗi ciki. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
Ya'yan jam'iyyar ta APC dai sun yi korafin cewa wasu wuraren ɗauki ɗora aka yi masu a maimakon zaɓe, yayin da rahotanni daga ƙaramar hukumar Rijau ke nuna cewa wasu gungun matasa sun aukawa masu zaɓen. Nura Sale na ɗaya daga cikin 'yan takarar kansila a yankin na Rijau. A yankin Sula Jama, ɗan majalisar wakilan Najeriya ne Honorable Abubakar Lado aka yi zargin ya yi awon gaba da kayan zaɓen. In ji Alhaji Sha'ibu Umar, wanda kuma jigo ne a jam'iyyar ta APC a jihar Niger.
Yana majalisa. Ba mu san dalilin da ya sa shi yake zuwa Mina ya ɗauki kayan zaɓe, ko a ɗauki kaya a kai gwamnan Lord, ko a ɗauka a kai gidan shi.
Shugabannin APC a jihar Niger dai sun ce suna ɗaukar matakin magance matsalolin. In ji kakakin APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa.
Ai Lado bai bin doka.
To amma zo ku miye matsayin ku jam'iyya?
Mu yanzu matsayin mu a jam'iyya bayan wannan zaben zamu yi set negative meeting in Allah ya yarda za ka ji matakin da zamu dauka jam'iyya.
To na kira dan majalisar wakilan Honorable Abubakar Lado, inda ya ce abubuwan da aka ce yayi yarfe ne kawai irin na siyasa.
Wannan irin zargi wasu ne kawai wani basu da jama'a shi ne su irin wannan barashin.
Bayanan da muka samu ma an soke zaben kansiloli na fidda gwani da aka yi
saboda katsalannin da aka ce kai a kan lamarin.
Wannan ba gaskiya bane. Don da ce ma an soke zaben kansiloli ba gaskiya bane.
Jami'an tsaro dai sun ce sun iya kokarin su wajen tabbatar da doka a lokacin zaben. Kakakin yan sandan ASP Bala Elkana ya tabbatar da matsalar da aka samu a Rijau.
Duwatsun da suke ta jefa ne ya tarwasa jama'a. Zaben dai ba saman cigaba ba da wannan tashin hankalin.
A cikin watan 11 mai zuwa ne dai za a gudanar da zaben ƙananan hukumomin a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To gaida Mustapha. To sai kuma Abuja, inda wasu masu neman lada daga Allah suka shiga aikin samar da ƙafafu da hannayen roba ga nakasassu. Nasir Adamu Ilikaya gare ka.
Akan nema ji hankalin cibiyar tallafi ta Manara da ke karkashin kungiyar Islama ta Jibis hada kai da wani kamfani Tolerant daga India don yi wa nakasassun hannu da kafar roba da aka yi ba su kwarin gwiwar hada-hadar samun kudin shiga. Usman Idris Fontuwa da ke rajistar nakasassu sahun farko su 320 don samun tallafin ya ce aikin kyauta ne.
Akwai wani abu da suke sa kamar na POP din nan idan sun yi za su cire shi za su tafi da shi can India za su yi kafar sai su dawo nan da wata biyu domin sa musu kafafun roba insha Allah.
Maya aka samu wannan haɗin kai da mutanen India?
Eto, kasan ala kulli halin idan ya kasance Allah ya kaddara ya ba ku shugaba mai hasashe mai kuma hangen nesa wanda yake da wayewa, to za ka ga yana ta kawo ci gaba daga bangare daban-daban.
Na shiga ɗakin gwada dungulmin hannu da kafa don kera waɗannan hannaye ko sawaye na roba da Indiyawa ke yi. Ga abin da wasu nakasassun ke cewa.
Sunana Muhammadu Hamisu Gambo, Taraba, mun zo ne za a yi mana hannaye da kuma kafafuwa wanda za mu iya yin amfani da su.
Mu kuna jin wannan tallafi zai taimaka wa rayuwarku ta ƙara inganta fiye da yadda take yanzu?
Kwarai kuwa.
Muhammadu Mai Sallah, na fito daga jihar Nasara Akwanga a Gudi. Hannun nan da ina da ɗaya ne yanzu na samu ciko na biyu.
Shi yaushe kake mutu wannan larura?
Na samu shekara biyu kenan. Ina kare ne aka kawo ni kefi aka auna aka nuna sai an yanka hannu.
Shugaban Jibis na ƙasashen Abdullahi Balalawo ya ce wannan shiri na Manara zai ci gaba da tallafawa don isa ga miskinai da 'yan gudun hijira. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya sa a musu adalci a gaida Nasiru. To yanzu kuma bari mu koma gefe Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Akwai yara ko kuma jariran da iyayensu suke zaton sun kamu da ciwon sanyin kirji ne. Amma kuma ba haka al'amarin yake ba. Wannan matsala yana ɗaya daga cikin amsoshin da za ku ji amsarsu a yau. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta fara shirye-shiryen gabatar da sabbin ƙa'idodin tunkarar bullar duk wata annoba cikin gaggawa, kamar annobar zazzabin Ebola da wasu sabbin cututtuka da suke kunno kai. Wani kwamitin nazari na musamman da ƙungiyar ta kafa ya yi ko kuma zai yi wani taron kwanaki biyu domin gabatar da shawarorin yadda za a tunkari bullar annobar cututtuka kamar zazzabin Ebola. Kwamitin yana nazarin yadda ake kaddamar da ka'idodin kiwon lafiya da ake cewa HR a takaice a lokacin rikici a yankin Afirka ta Yamma da kuma yadda za a inganta su. Ɗaya daga cikin abubuwan da kwamitin zai duba shine yadda za a yi musayar bayanai ko kuma yadda ƙasashe za su tuntuɓi junan su cikin gaggawa. Idan aka samu bullar annobar wata cuta, kwamitin yana son ya gabatar da shawarinsa ga taron kwamitin yanke shawara ko tsara manufofi na ƙungiyar lafiya ta duniya da za a yi a watan Mayu idan Allah ya kai mu.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
Haka ne, wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Ibrahim.
To.
A can Kumu. To doguwar wasiƙa ce.
To.
Amma zan yi ƙoƙari in taƙaita ta yadda ina fatan za ka gane.
To Hajiya.
Tambayarsa akan kurgane da basar.
To.
Kuma wai duk yaron da aka haifa daga wata 1 zuwa 3 sai sun yi kurga. sai kuma wai akwai wani ciwo wai da yara suke yi na sanyin kirji. Wai akwai wata yarinya tun da aka haife ta tana fama da ciwon har yanzu. Kuma yana tashi lokaci-lokaci ko da yake wannan wasiƙa ya rubuta da dadewa ne.
To
tana yiwuwa makila masu fama da ciwon sun warke to amma ka san galibi mukan ba da ansa dan in wasu suka ji kila su zai tambaye su.
Sai muke zai gaskiya ne hajiya.
To da farko likita bari mu batun kurgan nan da Basir da yayi.
To
me yake kawo ciwon ko me yasa yara suke fama da ciwon?
To ai ba kowane yaro ke da kurga din ko Basir ba hajiya. Ya danganta da abubuwan da muke ake basu. Da kuma abubuwan da ya kadaga da abubuwan da ake ba su ake ciyar da su don ba kowane yaro in dai yaro ya tashi aka haife shi ana ba shi abincin da ya kamata yawanci ana so in yaro aka haife yaro ko yarinya jinjiri to da farko an fi so a ba in aka haife yaron a ba yaron nonon maman nasa domin wannan nonon yana kare su daga abubuwa da yawa.
To me ake yi idan yaro ya kamu da wannan ciwo?
Wannan ciwon ya ka yaro ya ka ya musamman in ya kamu da irin wannan ya kamata a kai su wurin likitoci musamman da suka gwada ce akan sha'anin yara domin dole akwai wasu irin ruwa musamman da za a ba su don abubuwa da za a ba su musamman za a yi warkar da su amma dole a kai su wurin likitoci da suka gwada ce akan sha'anin yara ba kowane likita ya gane waɗannan abubuwan ba hajiya.
Wato likitan yara kenan.
Eh likitan yara ya fi kyau a kai su wurin su domin wannan ana yi warkar da shi kuma ba in dai an yi abin da ya kamata ai yara bai kamata ma suna da irin wannan ciwon ba hajiya.
To batun sanyin kirji din da yace ko yana nufin pneumonia ne?
Eh sanyin kirji zai iya yi faruwa wani lokaci ko pneumonia akwai wasu yara waɗanda aka haife su da wani za a kama sanyin kirji ne amma wani lokaci kamar irin kamar abubuwan da muke kira da turanci asthma wanda yara wani lokaci suna samun wahala wurin numfashi da kirjin su na wani irin wani iri to wannan ko kirjin inda iskan ke bi wani lokaci kan tsuge to sai ga suna samun wahala kirjin su yana ciwo kuma suna samun wahalan numfashi to waɗansu yara in aka haife su waɗansu yara na da wannan wani lokaci domin ko kuma domin canjin yanayi ko nan kasashe ana samun su da yawa haka irin wannan waɗansu yara aka haife su da wannan amma akwai magungunan da ake ba su wani abu da za su rinka shaka to wannan suna shaka wannan sosai ba abin sai kaga sun tashi lafiya galau
ko za kuma
aka so wurin likitoci waɗansu suka gwada ce akan abubuwan na hajiya.
To amma ana warkar da su
ana warkar da shi hajiya wannan kullum ana warkar da shi akwai magunguna musamman da ake ba yara domin yara da musamman irin na wannan kirji waɗansu yara aka haife su kawai domin wani dalili suna da wannan.
To Allah sa dace.
Amin amin hajiya.
Shi kuma Liman Bafulla ce ga wasa a karamin hukumar surucin jihar Kebbi.
To.
Wai shan siga da yawa yana kawo illa ne ga lafiyar mutum?
To shan siga da yawa ba za mu ce yana kawo illa ba amma sai mu ce in kana da ko kana da ciwon sukari ko kuma kana da irin ciwo ga masu abubuwa a jikinka kamar kana da kiba da yawa kamar da ciwon hawan jini da sauransu to bai kamata ka rinka shan suga da yawa ba domin wannan suga din in baka motsa jiki to wannan yakan zama teba ne kamar mai koke nan mutum ya rinka kiba da yawa
to
shi yasa to in kuma kana ciwon sugari bai kamata ma ka rinka shan suga da yawa ba domin ka sha wannan yana maka illa zai iya kawo maka wasu irin abubuwa kuma.
To amma dai shan siga da yawa baya kamar din da yace din baya kawo illa ko
sai dai kamar yin ba amma bai kamata mutum ya rinka shan siga da yawa ba.
To mutum yana sha da yawa ya rage.
Eh rage.
To kace kuma sai mutum yana fama da wasu cututtuka ne shan sigan ke musu illa ko?
Eh musamman irin masu ciwon siga. Eh to akwai masu ciwon siga kuma akwai wasu mata masu juna biyu suna da irin ciwon siga na masu juna biyu to irin waɗannan bai kamata su sha siga ba musamman hajiya.
To ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da aka yi. To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Abdullahi Yusuf.
To
yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon sankarau.
To abin da ke kawo ciwon sankarau hajiya shine akwai wani ƙwayar cuta wanda ke shiga wurin inda ta akwai wani ruwa da ke shiga ta ga kwalwa har bargon bayan cikin dan adam. To wanda ake cerebral spinal fluid ake kiransu to akwai wani ƙwayar cuta da ke shiga to in ya shiga wannan shike kawo wannan ciwon hajiya.
To
to akwai maganin shi kuma wani lokaci inda za ka je inda mutane da yawa inda aka taru da yawa kana tsammani ko kuma yawanci inda mun da ka je inda za ka je inda za ka ko wani wuri za ka ana taruwa da yawa to wani lokaci ana shawarar mutane akwai maganin allurar rigakafin su ma yanzu na hajiya.
to a saboda an zaka je inda ake fama da ciwon ne ko kuwa koda ba inda ake fama da ciwon bane ya kamata mutum ya alluran rigakafi
kuma ba inda ake da ciwon da inda zaka je kamar yan makaranta za a koma makaranta ko lokaci za ka haji irin wuraren da mutane da yawa na
za a taro eh
to ya kamata don baka tabbatar da wanda ke wani lokaci akwai mutane da suke da irin wannan ciwon suna shiga irin wannan wuraren so domin ka kare kanka amma kuma Allah ya sabi Allah sauke ka samu ciwon kuma ka kama da akwai ƙarin magunguna ake amma dole sai an baka waɗannan magungunan da sauri
to in ba ba mutun da sauri ba fa
to wannan inda abin ya tsanani to yana iya halaka mutun hajiya
to to Allah ya sauke
inda kwana yi to amma inda mutun ya dauki ya tsira wannan kare kansa daga waɗannan wanda ikon Allah yana iya kare kansa daga ciwon hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
to shi kuma Haruna Muhammad Katsina
to
yace me yasa ne haka kawai sai kaga mutun ya rude ya dimance
to akwai dan mutane kawai wani lokaci shanin dan adam yanda kwakwallonmu yake yanda Allah ya yi mu wadansu mutanen kawai wani lokaci za su rude haka to in dai domin wani lokaci kawai ka fito ne kawai abin ka dan rude ka dan kawai ka sannan komai ya zama daidai to wannan ba amma akwai dan mutane wadanda suna rude kawai wani lokaci kawai in suka so rudewa sai abin ya ta ƙara ɓace to wannan akwai da zaka iya zuwa dole ka je wani likita a dan taimake ka
me to me yake sa
to akwai dan mutane wadanda suke rudewa din da yawa kaman wadansu domin manyanta eh wadansu kaman manyanta da yawa irin kaman su alta eh ga baki da bai san ma inda yake bai san bai gane mutane da sauransu
eh to in ba manyanta bane fa me ke kawowa
to in ba mai manyanta wadansu mutane domin wani hatsari da suke domin wani abu da ya haɗu da kwallonsu ko kansu to wani lokaci ya kaga ina kawo wannan hajiya ko kuma wani lokaci wadansu mutane sukan samu irin ciwon da ke faruwa a cikin kwakwalwarsu ko wadansu aneurysm ake kiran shi wani lokaci wani abu zai faru a cikin kwakwalwar su sai ga duk mutum ya so mu rudewa to in wannan ya faru kawai gab haka to dole a kai mutum asibiti da wuri
to likita ka ce wasu kila sun yi hatsari wani abu ya taba kwakwalwarsu to idan kuma mutum ba hatsari yayi ba shi kuma ba manyanta yayi ba amma kuma yana rudewa akai akai din da menene
to akwai wani abu a cikin kwakwalwa wani abu ke faruwa dole a je a yi bincike
wato sai likita ya je ya duba kenan
eh hajiya
to in aka duba in aka gano za a iya warkarwa
yawanci ana in aka tabbata domin shi wannan abin da wuyan gane wani lokaci kamar nan kasashe wani lokaci sai an bude kwakwalwan da kanta a duba ana tabbatar wurare a tabbatar me ke faruwa to mu wuraren mu wannan bai kamar tsamani aka wuraren mu ba amma akai bincike sosai akai sai ana iya gane abin da ke faruwa
to in ba gano ba shikenan
in ba gane sai a yi ta bincike sai an gano hajiya ko kuma in ba haka ba sai da a yi ta ba mutum maganin da zai dan taimaka kadan sai kuma ikon Allah
to maganin da za a ba mutum din zai hana shi yin rudewan ne da dimon ne ko kuma me yake yi
to maganin wani lokaci yakan dan gyara yanda ba za ka rude da yawa wadansu ana ba su mutane yanda rudewan ba zai yi yawa kuma ba za ka dan gane abubuwa kadan amma dole a yi bincike dole ai bincike wani lokaci nan ma wani lokaci sai dai in aka bincike a gane sai kuma dai ikon Allah
to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan zamu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allah a halin yanzu kuma madadin
Dr. Lada
Jummaya Lice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
yawa to a jamhuriyar Niger kuma an fara bada rigakafi ga maniyyata aikin hajjin bana amma bana babu takardar shaida kuma an ce ba matsala
sai dai a cewar Sheikh Abdulrazak Malam Shayabu jagoran kamfanin Al-Fala lil-Hajji wal-Umara suna da fargaba game da rashin takardar ta receipt din dan haka ta taba faruwa a wata shekara inda aka samu matsala
matsalar da aka samu an yi ta cece kuce anan da magaran bangaren receipt ta carnet de vaccination
to yanzu kuma ga gari ta dawo da labaran duniya amma a takaice
Jiya Alhamis aka cika kwanaki 500 da kungiyar Boko Haram ta sace ƴan matan sakandaren Chibok a arewa maso gabashin Najeriya. Kungiyar gangamin ganin an ceto ƴan matan da taken Bring Back Our Girls ta yi wani zaman doshi a babban birnin tarayya Abuja domin tunawa da sace su.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi lokacin da za ku ji ƙarin haske kan rahoto game da ayyukan haji da kuma rigakafin da ake badawa ba tare da takarda ba. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Magris Alheri Abdu da injiniyanmu na wannan lokacin da kuma shi Sidi wanda ya bada umarni ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.